A yau bakuncin wani mawaki Sani Suleiman wanda aka fi sani da Sonic Man muka samu dandali ya samu wanda yace suna fuskantar kalubale da dama musamman ma daga wajen ƴan kasuwa na rashin samun maslahar yadda za su sayar da faifayen wakokin su. Sonic Man dai mawakin soyayya ne wanda ya shafe fiye da shekaru 10 yana waka. Kamar kowa yace ya fara waka ne sakamakon sha'awa na isar da sako ta sanadiyar waka.
Eh to kamar yanda muke da hip hop da R&B to ta bangaren R&B nake.
Menene R&B din?
R&B means rhymes and blues.
Blues kenan. Kamar wakokin soyayya
ko eh irin wakoki dai masu dan laushi dai masu kwantar da hankali, emotional.
Shine suka kwantar mun ma da murya.
Wallahi.
Ya kai ka fara?
Eh to na fara waka tun ina karami lokacin da kamar kan sauraro wakokin kamar su Boys to Men da sauransu dai haka ne
sai na zo na yi soyayya ne tun da zai yawanci wakokin soyayya suke yi.
Wallahi.
Muna zancen shekara nawa?
Eh to yanzu dai at least abu ne wanda na fara tun 1999.
Ya
na fara music
shekara 10
na fara music kenan yanzu kuma muna 2000
da wace ka fara?
Eh to na fara music din da I think the R&B na fara.
Eh ai rira mun zakai wacce ka fara yi?
Wacce na fara? Okay, first song ina da na fara lokacin Jani.
Jani.
Yeah.
Rira mu ji mai sauraro zai so ya ji.
Okay. Ya ki Jani kar ki bar ni kar na fadi. Oh my baby kar ki bar ni kar na kauce. Wa an so wande.
Budurwa kai wa koko kawai yi kai.
Eh to gaskiya nakan samu experience din titles din wakokina. Sometimes kallon movies sai na zama more inspired akan to let me just sing this topic.
Eh wakokin naka hadawa kake in gausa kake yi ka hada Hausa da Turanci?
Eh tabbas haka nake.
Wace ce bakan damiyarka?
Gaskiya ba ni da su.
Wace ka fi so? Wace aka fi sanin ka a gari?
A yanzu right now muna da package.
Wanne ne package?
Sunan wakar package.
To ya take ita kuma.
Eh to package waka ce akan aka yi ta dai saboda guys samari. Wanda ba su da kuɗi. At the same time the appearance din su looks as if suna da kuɗi. Kinga package kenan.
Package kenan fili za a gansu komi ya je amma kuma
yawa aljin kuma ba kuɗi.
To me yasa suke yin haka?
Kin san yanayin rayuwa yanzu sai hankali.
Idan ba kuɗi na su samu waɗannan kayayyaki.
No amma kin san sometimes kin gane appearance matters. Yanda aka gani mutum haka kuma yanda aka gani mutum outfit ɗin mutum kin ga haka za a tunkare shi.
To rera mana package ɗin mu ji.
Okay. Em mata da the feeling the boy package da the feeling the boy em mata da the feeling the boy package they wanna lick me up da the feeling the boy like alewa eh
su wato su em mata su fusa irin wadannan kenan
ko yawa kin gane sometimes kin gane outfit din mutum you look good you look clean zai ma sa mutane da want to talk to you so suke masu zo kusa da ke.
To a waɗannan waƙoƙi da kake yi wani irin sako kake isar wani irin mutane kake isarwa waɗannan sakonnin naka?
Eh to kin gani mostly duk tracks ina dai sakonnin da nake isarwa irin maybe heartbreak saboda akwai waɗanda
su ne heartbreak and that sai Turanci ya shige ka ne haka da yawa.
Kin gane irin waɗanda suka samu matsala maybe yaudara haka wanda ƴan matar su dai ko irin sun yaudare su kin gane ko sun rabu da su so at that time moment din kin ga suna buƙata a saka masa track wanda zai kwantar masa da hankali zai nuna musu cewa at least life goes on.
Kuma ka gamsu waɗannan waƙoƙin suna tasiri a irin waɗanda
tabbas
menene za a ce zancen nasu bai dore ba
sosai ma
ya akai ka san kana isar da suna yana
eh to saboda saboda yawa da kai mutane da dama wanda suka kira ni akan cewa mun ji dadin wakan da kai kuma wakar gaskiya ta yi masa dadi kuma so suke a ci gaba da sakar masa wakar.
Wani irin matsaloli kake fuskanta a wannan sana'a da ka zabar wa kanka?
Eh to matsalolin da nake fuskanta ita ce bangaren marketing wato ƴan kasuwan kenan saboda har yanzu matsalan da muke fuskanta ɗan kasuwan ba su fara sanin yanda ya kamata a sayar da wagwakin mu.
Saboda ban gane ba sa sayar muku ne ko ko yaya.
Eh to abin da nake nufi ita ce za ki gan sau da yawa waɗanda suke jin wagwakin mu sukan shiga kasuwa akan cewa suna neman wagwakin namu.
Sai a ce babu.
To
laifin daga wajen su masu sayarwa ne ko daga wajen ku?
Eh to kin ga ya kamata a ce tsakanin mu da ƴan kasuwan kin ga a ce mun zama daya.
To ina aka samu gibi?
Eh to daga wajen ƴan kasuwan saboda dalilin
anya ba kana son kai ba.
Dalilin da yasa ba mu saka masa ba saboda kin ga idan ɗan kasuwa ya zo neman wakan namu kin ga ba su wakokin namu kin ga at least akwai abin da ake kira negotiation. Wato maybe kuɗin
sai kun yi maslaha
yawa sai zaman ta kin ga to abin bai ba ta yiwa.
To ko ku kuna zakewa da yawa ne kuna
zakewa da yawa ne zakewa.
Na ga yawanci zaka ga masu fina-finai su suna yawan korafin ana musu satar fasaha. Ku ba kwa fuskantar waɗannan matsaloli?
Eh to gaskiya ba ma fuskantar.
Na copyright? Kun yi wani yunkurin ganin cewa kun kawo maslaha tsakaninku da ƴan kasuwan da suke siyar da waɗannan faifaye?
Eh gaskiya abin da muke kokarin yanzu kenan.
Ku fara ba.
Na 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 a farkon lokacin da na ganki sai na ji na kama da sanki ya zan yi da raina dan ke ce wacce nake kauna domin ke ce wacce za ta zamto gimbiyata.
Ya ƙara da cewa har kawo yanzu ƴan kasuwa ba su san yadda ya kamata su sayar da ire-iren waƙoƙinsu ba saboda da dama masoyansu na kokawa na rashin samun waƙoƙinsu a kasuwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.